Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hear that?
Who? It's YMC. Yara Masuchi Zoba. Oh shit. Pupugama and Saudi fans.
Are you so good?
Cheese of music. Tumpaso de Shayo. Tumpaso de Shayo. Yamata Poara Tayu. Go out of Tayu. Samari, go out of Tayu. Go out of Tayu. To Idol and Mutara Gayu. Kayimata rawana iskoki. Kayimata dole mutaka iskoki. Kayimata rawana iskoki. Kayimata dole mutaka iskoki.
Go down and collect it, baby, go down and rotate it. Go down and collect it, baby, go down and rotate it. Go down and collect it, baby, go down.
Toga Rawana is koki, Mr. Fancy, Kabamu Discoki, all the ladies, Mutaka is koki, Gasabu and Rawa, Gasabu and Rawa is koki, Gasabu and Rawa, Mutaka Sabu and Rawa is koki, Gasabu and Rawa, Toga Sabu and Rawa is koki, Gasabu and Rawa, Mutaka Sabu and Rawa is koki, Kayimata Rawana is koki. Kayimata dole mutaka iskoki. Kayimata rawana iskoki. Kayimata dole mutaka iskoki.
Rawan iskoki sabuwar waka. Mune muka rera wana waka. Hamada aljanu muka taka. Kaga asa mucinga ba a harka. Rawan iskoki sabuwar waka. Mune muka rera wana waka. Hamada aljanu muka taka. Kaga asa mucinga ba a harka.
I swear this way do the ginger me. This way do the ginger me. It give me vibe, give me joy. Every day and night the sabi the rana. Rawana iskoki zamutaka. Rawana iskoki everybody mutaka. Iskoki make shop and link on to my party.
Japa, Samutaka iskoki. Mumpa so the sabor wakoki. Ije fancy karemu yen spikoki. Babu soro bamu boye viskoki. I swear this beat is a banger. Mado it don't make me go maga. Taku, mutan kama yanga. Mutaka kuwe less dance to the ganga.
Kayimata rawana iskoki. Kayimata dole mutaka iskoki. Kayimata rawana iskoki. Kayimata dole mutaka iskoki.
Takum manya rawana iskoki. Gera don wanna kauce mana rawan tabi karfin ka sha kankana don me kake nuna mun sana in zaka ya zo kadan da na wani sabon rawani a wannan bana waka da su suke so mu yo debate muna kuna so da rabbi yanzu suna yo great.
Go down and collect it baby, go down and rotate it.
Dopejam.com.